Ita dai jam'iyyar PDP a jihar Yobe da wanda ya mata takarar gwamna a zaben 11 ga watan Afrilu wannan shekara Adamu Maimun Ziri ta bakin lauyan su babban lauyan Najeriya Abiodun Onoyi Koko na zargin wani jami'in gwamnati mai suna Zakari Deba da baiwa shugaban hukumar zaben jihar Nagoro inda aka sanya masa naira miliyan 8 a asusun ajiyar sa na kashin kansa dake bankin Diamond kana aka ƙara sanya wasu naira miliyan 7 a asusun sa dake bankin Zenith ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara wato kwanaki uku kenan kafin zabe kotun dake karkashin jagorancin mai shari'a Mujisho Ladada ta gayyato bankunan biyu daga Damaturu inda suka zo nan Abuja don ba da shaida bankunan sun gabatar da kautun wasu muhimman takardun bayanai na asusun da ake magana a kai da yake amsa tambayar lawyer mai kara Barista Abiodun Onoyi Koko jami'in bankin Diamond Region Damaturu ba ma jikukawa ya ce kafin ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara naira 28,143.60 ne kacal a cikin asusun bayan an sanya kuɗin ne kuma sai aka cire inda aka maida kuɗin asusun wani kamfani mai suna Sale Al-Hanif a bangaren sa lawyer dake kare jami'ar APC da gwamna Ibrahim Gaidam babban lawyer Najeriya Yusuf Ali ya tambayi jami'an bankunan biyu cewar shin ko banki na daukar hoton wanda duk yazo zai sanya kuɗi a wani asusu inda suka amsa da cewar a'a yace kowa zai iya sanya kuɗi a kowane asusu ba ma tare da mai asusun ya sani ba babban lawyer Najeriya Abiodun Onoyi Koko dake kare bangaren Adamu Maimun Ziri ya min karin bayani
the monies actually were paid to that account
kuɗin da aka sanya din har mai asusun ya fara tabawa wanda hakan ke tabbatar da mai bada cin hanci da mai karba domin ai baka taba abin da baka ajiye
what does not belong to you you don't spend
hakanan babban lauyan Najeriya dake kai bangaren gwamna Ibrahim Gaidam Barista Yusuf Ali yayi karin haske wannan al'amari mai sarkakiya ne sosai bari in baka misali idan kace wani abu ya faru a gabas sai ka kawo shira daga yamma kaga ai ka saki hanya kwata-kwata Barista Aliyu Shehu na daya daga cikin gungun lauyoyin dake kare gwamna Ibrahim Gaidam
maganan sa kudade haka kuke amma sabani hankalin shari'a ba nan take ba ka wuce wannan magana da
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Alkali nura da duniya shari'a yau ta nasarata kowa da takara da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta ra mai yawa shi an karubuta ko ina kowa da karshen zamani